da wani lokaci ne shi wannan jan totokin lallaba gizigizon tumati yake bayyana a cikin gona.
To shi bayyana shi ana samun shi a kowane lokaci ko ga zahi ko ga dare duk kowane lokaci samun shi akai cikin shinka babu lokacin ba a samu shi sai dai za mu gani a gaba lokacin da duk an ka ce babu shibka ko ku babu wani ganye wanda shike kewaye gona to ko cikin wannan yayi shina iya rayuwa hal kuma lokacin da wani ganye zai dawowa sai dai yafi son zahi lokacin da duka ake yin zahi kuma zahi wanda bai da damshi ciki in ana zahi sosai kamar irin wanda aka samu daga farkon watan Mars har zuwa cikin farkon damina to sa'annan yayi yin banna amma za ku ganin da inda an ka fara damina dalilin damshin nan da bai so sai ku ga ya rage to dama musamman in dai ana irin wannan zahi daidai zahi na jikin mutum to irin shi ne suke yafi bukata amma har cikin dari ma shine aihuwa to lokacin da zafi ya kai zafi sannan shike aihuwa da yawa saboda shina yin kwai ne kamar kingin da kwari suke yi a lokacin nan kowanne dan tauto zai yi maka dan kwai 100 zuwa 200 kuma cikin sati ɗaya sun kyankyashe har za su bada wasu sabbin ɗaya da sun bada ba su kwana biyu su kuma sun mayyada har sun fara kuma yin su ma da aihuwa shi yasa ka ganin shina yawa da inda an ka fara ganin shi sai iske du ya ci kauri da banda haka ne shike bayan haka yawan shiga da fitan da muke yi da mu manoman da masu zakkuwa da iska duk shike sa shina ya dashi tunda ke ga ba nauyi gare ba dan haka ni ina da wancan makwabci na bai da in dai iska ya buga sai dauka sai shi ma sai shi kamesu